الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na 8 ga watan Zulqa'da. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 28 ga watan 5 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka, majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuron a cikin birnin Kano, domin gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Usulus Sunnah na babban malami Al-Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine majalisi ko darasi na 14 wanda a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a babi na 4 a cikin wannan littafi, wato babin imani da al'arshi, al'arshi ta Ubangiji, wato imani da ita ɗaya ne daga cikin wato wajibai. Kuma mun karanta hadisai kimanin guda 5 duk da suke tabbatar da al'arshin Ubangiji, wanda matashiyar karatun mu a yau wani sabon babi ne wanda shine a jeran giyar babukan, shine babi na 5, wato babun imani da al-kursiyu. Akwai al-arshi, akwai kursiyu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: babun fil imani bil kursi. Ibn Abi Zamanin rahimahullah yace babi kenan da zai yi bayani cikin yin imani da kursiyun Ubangiji. قال محمد محمد ابن ابي زمانين yake cewa ومن قول اهل السنه والجماعه na daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa na daga cikin abinda ahlus sunnah wal jamaa suka kudurce shi a matsayin aqida, yana daga cikin abinda suke fada suna maimaitawa, annal kursiya, cewa kursiyu baina yadayil arshi, daga ita sai al'arshi, ma'ana sai an wuce ta sannan akai ga al'arshi. Wa annahu mawdi'ul qadamain, kuma ita ainin kursiyu din nan wato bigire ne na sawaye guda 2, wato bigire ne na al-qadamain, kafafuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. وقال حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي الليث عن عثمان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء وذكر الحديث وفيه إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب يا ثجفا شنو wannan dan ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللات بالجوهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها ابن ابي زمانين يتي اسحاق ابن احمد ابن خالد يا باشي لاباري شي كما يجيو wannan magana daga ibnu abi wato ibnu waddah shi kuma daga abi bakar bin abdullah ko abi bakar abdullah bin muhammad ibnu abi shayba yana cewa abdurrahman bin muhammad al-muharibi ya ba mu labari daga layth daga usman shi kuma usman yace daga anas dan malik radiyallahu an أنا زكيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالجمعة ملائكة جبريل يازو من جمعة ما نرانا جمعة كنا وهي كالمرآة البيضاء وتيازو دئتا أهننسا كما يندزو أتكي وترواية وفي يده مرآة بيضاء wato a hannunsa yana dauke da wani wato ita juma'a din sai aka sufanta ta saboda albarkar da ke cikin ta da hasken da ke cikin wannan rana ta juma'a sai aka sufanta ta da kalmiratil bayda kamar farin gilas ko farin madubi saboda hasken ta fiha nuqtatun sauda a wata ruwaya yace a cikin wannan ainihin wato hasken akwai wani dan dugo baki kuma فقلت ما هذا يا جبريل سنتي wannan fa ya jibril qala hadhihi aljum'ah yace wannan ai jumu'a kenan ya aridha alayka rabbuk ubangijinka ya bujiro maka da ita litakuna laka ida dan ta zama maka ranar idi waliqaumika min ba'dika ta kuma zama ranar idi ga mutananka ko al'ummaka bayanka وذكر الحديث سي امبچي حديثن har zuwa karshe wa fihi hadithin yana da tsawo amma bai dauko shi duka ba da ya dauko farko to ba shine wannan maganar juma'a ba ita ce mahallin shahidin da yasa ya kawo hadithin a wannan babin ba a wannan wa dhakara alhaditha wa fihi din sai yace a cikin dai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha tabaraka wa ta'ala lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala ittakhadha fil jannati wadiyan ya riki wani kwari wani wadi a cikin aljanna min miskin abyada wato na farin almiski shi kwarin wannan wadin na farin almiski fa idha kana yawmul jumu'ati dirran aljumu'a habata Allah madaukakin sarki habata wata ruwaya nazala shine ma'anar habata din nazala ay habata sai ya sakko min illiyin daga can illiyin ala kursiyihi a saman kursiyinsa kujerarsa ta ainihin wato ta ainihin wato mulki thumma haffal kursiyu bi manabira min zahabin sannan sai a cewaye wannan kursiyun da mumbarai mumbari jami'i ne na mimbar shine manabir sai a cewaye wannan kujera wannan kursiyu din da wato mumbarai na zinare mukallalatin bil jawhar
wayanda su kuma aka kewaye su da jauhari thumma yaji'un nabiyuna sannan sai su kuma annabawa sai su zo bayan wannan su ma fayajlisuna alaiha sai su zauna ainihin wato a wato akan waɗannan ainihin wato mumbarai din to wannan hadithin farko malam ya kawo shi dan ya tabbatar da aqidar ahlus sunnah wal jamaa ta cewa sun yadda da cewa akwai kursiyun ubangiji kuma kursiyun nan baina yadayil arsh wato tana kafin al arsh kuma ita kursiyun nan mawdi'ul qadamain wato muhalli ne ko bigire ne na sawaye ko kafafuwan ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aqida ce ta ahlus sunnah wal jamaa cewa kursiyun ubangiji huwa mawdi'ul qadamain lil rabb wato bigire ne na kafafuwa na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa baina yadayil arsh kuma ita kursiyun nan tana nan kafin akai al arsh to sai kuma ibnu abi zamanin ya kawo hadisi a karkashin wannan dan ya tabbatar da cewa kursiyun ubangiji gaskiya ce akwai ta to sai ambaci wannan hadisin al hadith matnuhu sahihun shi hadisin matanin sa ya inganta walakin isnaduhu da'ifun sai dai isnadin da ibnu abi zamanin ya kawo mana cikin wannan littafi isnadi ne mai rauni kuma da'ifun jiddan raunin ma wato mai tsanani la'anna fil isnad saboda cikin isnadin akwai Uthman can da yake cewa al-Laythin an Uthman an Anas to wannan Uthman din wa huwa ibnu Umair ko kuma ana ce masa ibnu Humayd ko kuma ana ce masa ibnu Qais ko kuma ana ce masa ibn Abi Muslim al-Bajali Abu al-Yaqzan al-Kufi al-A'ma wannan Uthman da'afahu al-Imam Ahmad Imam Ahmad ya rauna nashi wa Muhammad bin Umair wa qala al-Bukhari Imam al-Bukhari da Abu Hatim da ainin wato Jawzajani sun ce bunkarul hadith Ibn Ma'in ya ce laysa hadithuhu bi shay Addara Qutni yace matrukun wa kana Shu'ba la yarda yace Shu'ba ma baya yarda da hadithansa sana'a cikin isnadin hadithin har wa yau akwai Layth ibn Abi Sulaym wanda shi ainihin wato Layth bin Abi Sulaym ya ji wannan magana ne daga shi Uthman to an faro ta kan Uthman din cewa Uthman yana da rauni to shi kansa Layth din saduqun mutumin kirki ne sai dai ikhtalata jiddan ya samu ikhtiladi cudewa da rikirkicewar kwakwalwa sosai kuma sai aka wayi gari walam yatamayyaz hadithuhu baya iya ware hadisansa faturika dan haka sai malamai suka bar hadisansa ba sa karba Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin At-Taqrib ya ambace shi ya ce a cikin isnadin har wa yau akwai Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi wanda shi kuma ya ji magana daga Layth ibn Abi Sulaym to shi kansa Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi an ce kana yudallis ya kasance yana yin tadlisi sanan dai shi wannan hadithin ibn Abi Shayba a cikin musannaf dinsa ya fitar da shi daga dai Abdurrahman al-Muharibi daga Layth daga Uthman da dai wannan isnadin sai dai Abdurrahman al-Muharibi ba shi kadai ya kadaita da wannan riwayar daga Layth ba jama'a da yawa sun yi masa mutaba'a cikin su akwai Jarir bin Abdul Hamid ad-Dabbi shi kuma thiqatun wato hadithansa wato amintacce ne hadithansa ana wato da an Uthman thiqa ne in ya ruwaito riwaya daga Uthman bihi ko kuma thiqatun shi Abdul wato Jarir bin Abdul Hamid ad-Dabbi thiqa ne to shi ba ya ruwaito wannan hadithin daga Uthman bihi da dai wannan isnadin daga cikin su akwai Shu'ba ibn Hajjaj da Isra'il kuma wa yabqa kulluhum an Uthman bihi dukkanin su dai daga Uthman haka kuma Muhammad ibn Ishaq al-Matlabi shi ma yayi mutaba'a wa shi ainihin wato Uthman da wannan haka Ibrahim wato ibn Tahman, Ibrahim bin Tahman shi ma thika ne kuma yayo ruwaya dai daga gare shi, haka Ammar ibn Muhammad ibn Ukhti Sufyan Thauri shi ma haka. Duk waɗannan guda biyar din sun yi wa Abdurrahman al-Muharibi mutaba'a, haka ma Layth bin Sulaym, wa in kana da'ifan, ko da yake yana da rauni, amma bai kadaita shi kadai da wannan ruwaya ba, jama'a da yawa sun yi masa mutaba'a, cikin su akwai Asim daga Uthman, daga cikin su akwai Ambasa ibn Sa'id Ar-Razi Qa'idur Rai, thika kuma thika ne, daga cikin su akwai Ziyad ibn Abi Khuthaima, wato Khaythama kai, Ziyad ibn Abi Khaythama, dukkanin su sun yi masa mutaba'a. Haka lam yanfarid Uthman ibn Umair bil hadith, shi kansa Uthman bin Umair da aka ce ya jiyo daga Anas din, shi ma an samu ta wata ruwaya bai kadaita shi kadai da wannan ruwayar ba daga Anas. Wattaba'u alaihi jama'atun, wato an samu jama'a da yawa sun yi masa mutaba'a, cikin su akwai Qatada ibn Da'ama As-Sadusi, akwai Ubaidullah bin Umair daga Anas marfu'an. A cikin wannan hadithi na Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي أنا شو أتاني جبريل كهيئة المرآة البيضاء فيها نقطة سوداء كوي ودنا الرواية معنا جبريل يازومن دا جمعة ينا ينتا كمروة واني تنجرن كواني مدوبي مي حسكي سيدة أتكنتا سينغون ننطقو بكي أرانا جمعة سينغون ننطقو بكي awata ruwaya sai ya tambaya ce wannan dan dugo bakin fa sai aka ce wannan sa'a din ce ta ranar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bawa musulmi da zai dace daidai wannan sa'ar yana roƙon Allah madaukakin sarki face Allah ta'ala ya amsa masa shi yasa ga ta fara tas juma'ar amma ga wannan dan dugo wannan dugon kaman wani abu ne da zai alamta cewa akwai wani abu a gurin to shine wannan sa'a ce aka yi mata wannan ainihin wato alama din. Haka ma Ali ibn al-Hakam al-Bunani shi ma ya masa mutaba'a daga Anas, haka Abdullahi bin Buraida daga Anas marfu'an, haka kuma Yazid Ar-Raqqash, wato Yazid Ar-Raqqashi, Yazidur Raqqashi shi ma yayi mutaba'a wa wato yayi wa wannan Uthman mutaba'a daga Anas, dukkanin su da wannan. To da wannan ne ya tabayyana annal hadith matnuhu sahihun, da wannan ne zamu gane matanin hadisin dai sahihi wa thabitun kuma ya tabbata, wa in kana sanadu da'ifan, ko da yake isnadin dai da shi Ibn Abi zamanin ya kawo mana yana da rauni. Shi kuma wannan hadithin wa huwa dalilun ala ithbatil kursi lillah, hadithin ya zo ne don ya tabbatar da kursiyu ga Allah madaukakin sarki, ya tabbatar wa Allah kursiyu azza wa jalla, li'anna Allah ta'ala ittakhadha aljannata wadiyan min almisk alabyad wa anna alkursiya yuhaffu ko yahuffu bi manabir min dhahabin, wato kamar yadda muka karanta a wacce ruwayar, ina fata an fahimta. Hadisi na biyu a wannan babi, wa haddathani abi ali ibn al-hasan an abi daud an yahya ibn salam qala haddathani al-mu'alla ibn hilal an ammar ad-duhni عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وانا شكما حديثي يتي وحدثني أبي ابن أبي زمانين يتي مهي فينا يازن تدني يابان الأباري وتو علي بن الحسن دق أبي داود daga Yahya bin Salam, Yahya bin Salam yake cewa Mu'alla bin al-Hilal ya zantar da ni daga Ammar bin Duhni, shi kuma daga Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair shi kuma yace ya jiyo wannan magana daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam turjumanul Qur'an Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Abdullah dan Abbas yake cewa innal kursiyya alladhi wasi'a as-samawati wal ard, lalle kursiyun nan da fadin ta yayyalwaci sammai da ƙasa, mawdi'ul kadamain duk girmanta da fadinta guri ne na wato mawdi' bigire ne na alkadamain, kafafuwa da Allah ta'ala yake dorawa akai, wato yake sawa akai. Wala ya'lamu qadar al'arsh, babu wanda ya iya sanin gwargwadon al'arsh, ballantana yayi maka bayanin ta daki daki, illal ladhi khalaqahu, sai wanda ya halicce ta. wannan duk ana nuna maka girman mulki da kasaitar Allah subhanahu wataala. A ce kursiyinsa tafi fadin sammai da kasa, kuma diddi girmanta da fadinta bata kai al'arshi ba. Al'arshi ba mai iya kwatanta maka girmanta da fadinta sai wanda ya halice ta. Wannan athar din daga Ibn Abbas cewa annal kursiyya mawdi'ul qadamain, cewa ita kursiyun Allah madaukakin sarki mawdi'ul qadamain, wuri ne na sawayen Allah madaukakin sarki. Wannan ya tabbata daga Ibn Abbas mawqufun sahihun, magana ce mawqufi ya zuwa ga Abdullahi dan Abbas kuma ta inganta. Duk da cewa wannan isnadin da Ibn Abi Zamani ya kawo mana yana da rauni. Wa qala ba'dhum, wasu suka ce bal hukima alaihi bil wada, wasu malaman ma sun yi hukunci da cewa wannan hadisin ƙarya ne. Qalu, suka ce bi annahu mawdu'un, suka ce hadisin mawdu'i ne saboda a cikin isnadin sa akwai al mu'alla bin Uthman al kufi al tahhan, shi kuma wannan al hafiz al dhahabi yayi magana akan sa yace kadhabun wadda'un bittifaq, yace kadhabun cikakken makaryaci ne, wadda'un mai kyankesar hadisan ƙarya bittifaq. Wannan duk malamai sun yi ittifaqi akan wannan mu'alla ibn Uthman al-Kufi at-Tahhan. Al-Hafiz ibn Hajar shi ma yake cewa ittafaqan nuqad, masu tsokaci masu yin naqadi game da ar-rijal sun hadu ala takdhibihi, wajen ƙaryata wannan al-Mu'alla ibn Uthman al-Kufi. Waqtulifa fihi ala Ammar ad-Duhni, sai dai malamai sun yi sabani a cikin sa game da wato akan Ammar ad-Duhni. Farawahu al-Mu'alla ibn Hilal, aka ce Mu'alla bin Hilal ya ruwaito shi daga Sa'id bin Jubair mawqufan akan Abdullahi dan Abbas, amma an san yadda Muslim al-Batin. Sai dai wasu jama'a sun saba masa, daga cikin su akwai Sufyanu Thauri, farawahu an Muslim al-Batin, shi ya ruwaito shi daga Muslim al-Batin din, ba a samu wannan san yadda shi Muslim al-Batin din ba. Daga Sa'id bin Jubair, Abu Asim ad-Dahhak yace walahu an Sufyan turukun, wannan hadisi yana da wasu hanyoyin daga Sufyan, Abu Asim ad-Dahhak wa Abu Muslim al-Kajji da kuma Muhammad bin Mu'ad, duk waɗannan wal hadith matnuhu sahihun, shi ma dai wannan hadithin matanin sa ya inganta. Wa huwa thabitun, kuma magana ce da ta tabbata an Ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas cewa annal kursiyya mawdi'ul qadamain wal 'arshu la ya'lamu qadruhu illa Allah, السند ضعيف ولكن المتن ثابت. اسنادن كم سبي da kaji wa'anda suke ciki a cikin isnadin akwai al-Mu'alla bin Uthman al-Kufi, to da ire-iren su, to kaga wannan shi yasa isnadin yana da rauni, da cewa matanin tabbatacce ne, huwa thabitun, ya tabbata wa mashhurun, kuma magana ce da ta shahara a Ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas cewa annal kursiyya mawdi'ul qadamain. Hadithi na uku, wannan shi ma kaga hadithi ne da yake tabbatar da kursiyu. Wa haddathani Ahmad bin Mutarrif an al-Inaqi an Nasr bin Marzuq an Asad an Yusuf bin Ziyad an Abd al-Mun'im bin Idris an Abihi wa an Wahab bin Munabbih an Abi Uthman an-Nahdi an Salman al-Farisi qala تحت هذه السماء بحر ماء يطفه فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح وهو ما أسكنه الله في موضعه للعذاب وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي والكرسي نور يتلألأ. ابن أبي زمان يكي تشوى أحمد بن مطرب ياباني لأباري دقى العناقي شيكما دقى نصر بن مرزوق شيكما دقى أسد شيكما دقى يوسف بن زياد دقى عبد المنعم ابن إدريس دقى ماهي فنسا daga Wahab bin Munabbih daga Abi Uthman an-Nahdi daga Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda. Qal, Salman al-Farisi yake cewa tahta hadhihi sama, a karkashin wannan saman, bahru ma'in, akwai wani teku na ruwa, yatufahu da yake ambaliya ya cika shine yatufahu ya cika ya tumbatsa yana ambaliya fihi dawabu a cikin wannan tekun akwai dabbobi irin na ruwa mithlu ma fi baharikum hadha irin dai abin da ke cikin waɗannan tekunan naku wa min dhalika albahar daga wannan tekun ne agharaqallahu qauma nuhin Allah ya halakar ya nutsar da mutanen annabi nuhu wa huwa shi dai wannan tekun dake sama shine ma askanahu Allah shine tekun da Allah ya ajiye shi fi mawdihi a inda yake lil azab dan yin azaba wa sayunziluhu kuma Allah madaukakin sarki zai saukar da ruwan wannan teku qabala yawmil qiyamati kafin ranar tashin alqiyama fayughriqu bihi man yasha Allah zai nitsar da wanda ya ga dama da wannan ruwan teku fas samawatu sammannan didda kuke kallon su wal ardu da kasai ko kasa wad dunya da duniya wal akhiratu da lahira wal jannatu da aljanna wan naru da wuta fi jawfil kursi duk suna cikin kursiyu wannan ana so a gaya maka kursiyun nan fa ita ma shi sa Allah ce wasi'a kursiyu hussamawati wal ard kursiyin girmanta da fadinta ba kankani bane wal kursiyu nurun ita kuma kursiyun nan nurun wani haske ne ya tala'la'u da yake sheke yake walqiya taba'an hadha alhadith sanaduhu da'ifun jiddan lalle wannan isnadin hadithin shi ma yana da rauni kware da gaske wahin bil marra saboda a cikin isnadin hadithin akwai abdul mun'im ibn idris ibn sinan shi kuma daga as-sana'ani imam ahmad bin hanbal yace kana yakdhibu ala wahab bin munabbih shi wannan abdul mun'im ibn idris ibn sinan ya kasance yana yin ƙarya ya jingina ta zuwa ga wahab bin munabbih Imam al-Bukhari yace zahibul hadith Ibn Hibban yace yada'ul hadith yana kyankesar hadithi an abihi kuma jingina shi zuwa ga mahaifinsa wa ala gairihi ko kuma ya jingina shi zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba minat thiqat daga cikin thiqat amintattu mutanen kirki wa fihi aidan a cikin sa dai har wa yau a cikin isnadin akwai waliduhu mahaifinsa shi karan kansa Abdul Mun'im Ibn Idris shi kansa Idris din Ibn Sinan As-Sana'ani Ad-Darqutni yace matrukun kaga shi bai da inganci mahaifin nasa ma da yake jinginawa hadisan shi ma bashi da inganci Ibn Hibban yake cewa wato yuttaqa hadithu ana yin hattara da takatsantsan da hadisansa fi riwayati Abdul Mun'im fi riwayati Ibn Abdul Mun'im a cikin riwayar Ibn Abdul Mun'im da haka wannan hadisan shi ma da'ifun jiddan sannan bayan raunin isnadin hadithin shi kansa matanin hadithin fihi nakara akwai wasu maganganu waɗanda suke munkarai ne waɗannan hadithan ba su dai sun saba da ayoyin alkur'ani da wasu hadisai tabbatattu yanzu da yace tata hadhihi sama a ƙarƙashin wannan saman baharun akwai wani teku ma'in na ruwa ya tufahu da yake ambaliya fihi dawab akwai dabbobi a ciki mithla ma fi biharikum hadha wa min dhalika albahar wa daga wannan tekun agharaqallahu qauma nuhin Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu yin dulmiyar da su wa huwa ma'un askanahu Allah fi mawdihi lil adab wa sayunziluhu qabala yawmil qiyamati wa yaghriqu bihi man yasha kullu hadha du wadannan min almunkarat du wayannan maganganun da kaji su suna daga cikin munkaran maganganu a cikin isnadin hadisi a cikin wannan hadisin yukhalifu an-nususa domin wayannan maganganun didda suka shigo cikin wannan hadisin sun saba sun ci karo da nassosi na alqur'ani da kuma sunna bainas sama'i wal ardi bahrun cewa tsakanin sama da ƙasa ko wani teku ta tufahu fihi dawa wa ta tufahu da yake ambaliya fihi dawa hadha munkar wannan magana munkara ce muhtajina ila dalil kuma wadannan maganganun suna buƙatar dalilai ya dullu alaihi da zasu yi nuni akan su wakadhalika qawluhu haka fadin sa wa min dhalikal bahr wai da wannan tekun ne agharaqallahu qauma nuhin Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu hadha aidan yukhalifu an-nusus wannan magana ita ma ta saba da nassosi na alqur'ani ma agharaqallahu qauma nuhin agharaqallahu qauma nuhin bima'is sama'i wa ma'il ard a alqur'ani Allah ya ba mu labari Allah ya halakar ya kuma nitsar da mutanen annabi Nuhu ne da wani ruwa daga sama da kuma ruwa daga ƙasa fan shaqqatis samaa anil miya sama sai ta kece ta dinga zubo da ruwa wanfajaratil ardu uyunan wato ƙasa ita ma ta kekece idanun ruwa suka dinga bulbulowa hatta fara tanur ko wa huwa mawdhi'ul khubz alladhi huwa ab'adu shay'in 'anil ma' wanda za ka ga tandiru da ake yin ainihin wato ake gasa gurasa ko buredi yayi kasa yayi nesa da ruwa amma shi ma ruwa ya dinga bulbulowa hatta cikin tandiru waltaqal ma'u waltaqa ma'u samaa wa ma'ul ard ruwan da ke zuba daga sama da wanda ke bulbulowa daga ƙasa suka hade faltaqal ma'u ala amrin qad qudir haka Allah yace ko ruwan sai suka hade ga na sama na zubowa ga na ƙasa yana bulbula sai waɗannan ruwan guda biyu suka hadu ala amrin bisa ga wani umarni qad qudira wanda an riga an kaddara shi kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah ta'ala ya fara da haka kaga Allah ya gaya mana ga irin ruwan da ruwa ne daga sama ruwa kila ya ardubu la'ima'aki wa ya sama wa aqli'i ko wa qida al ma' wa qudi al amr wa stawa ala al judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin Allah ya gaya mana yanda aka nitsar da mutanen annabi Nuhu da haka wannan hadisin abinda yazo a cikin sa ya saba da wannan ayar kama qala Allah kama yanda Allah ta'ala ya fada fa hadha ma yadullu alayhi al qur'an wannan shine abinda al qur'ani ya nuna cewa mutanen annabi Nuhu ruwa ne ta sama ta kasa ya halakar da su aghraqa Allah qauma nuhin bil ma' wal ma'u min as-samaa' wa min al-ard amma hadha al-hadith anna Allah aghraqa qauma nuhin amma wannan hadisin sai ce wai Allah ya nitsar da mutanen annabi Nuhu min baharin tahta as-samaa' daga wani teku da yake karkashin sama tatfahu wanda yake ambaliya fihi dawabu to banda wannan ma wa'idan fihi har wayo a cikin wannan isnadin akwai annahu sayunziluhu wai Allah zai saukar da wannan ruwan tekun qabala yawmil qiyama wa yagriqu man ya wato yugriqu bihi man yasha ya nitsar da wanda ya ga dama hadha kulluhu matnun munkar wannan duk matani ne wanda yake munkari akwai nakara a cikin sa wa kana al-aula bil musannif har ma anan mai sharhin yake cewa abin da yafi dacewa da ibnu abi zamanin an yunazziha kitabahu kamata yayi a ce ya tsarkake wannan littafin nasa an mithil hadha al-hadith daga irin waɗannan hadisan wal kursiyu ita dai ya kawo hadisin dan ya tabbatar da kursiyu ita kuma kursiyu nan thabitun an ibn abbas ta tabbata cewa ta hadisin ibn abbas bi sanadin sahihin annal kursiyu huwa mawdhi'u qadamaihi wa qawluhu da kuma fadin sa innas samawati wal ard wal akhirah wa yasmai da kasa da lahira fi jawfil kursiyu waje suna cikin kursiyu ma'lumun wannan sanannan abu ne annal kursiya lalle ita kursiyu nan min al aflak tana daga cikin falakai allati hiya fawqa samawat wanda tana saman sammai as-saba'i guda bakwai wa anna al-ardha musbitatun fi kurratis samaa ita kuma ƙasa gaba ɗaya tana cura kamar bal a ƙarƙashin sama wa kadhalika samaa'ud dunya haka ma wannan sama ta kusa musbitatun tabbataccen zance ne cewa fi wasadi kurratin tana ƙarƙashin wato tana wato wasadi kurra tana kaman tsakiya kaman ƙwallon kafa tana tsakiyar as-sama'i thaniya sama ta biyu ma'ana kowace sama ta fitas kasanta girma da fadi da kowace in ka dauke ta sai ga in ka aje ta kaman ka cure ƙwallon kafa ne akan ta samanta hatta al-arsh har zuwa al-arsh wal arshu shi kuma al-arshin ubangiji lasta mustadiran min jihad min jami'il jihad shi kuma aita kuma al'arshin ubangiji ba a kewaye take ba ta kowace fuska bal sabata anna lahu qawa'im abinda ma ya tabbata ita al'arshin ubangiji tana da kafafuwa laha qawa'im kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yace mutane za su suma su mutu ranar alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa akunu awwala man ufika sai na zama ni ne farkon wanda zan farfado ina farfadowa fa iza musa akhidun biqa'imin min qawa'imil ars ina farkawa sai ga musa yana rike da wata cikin kafafuwan al'arshi to abinda ban sani ba fala adri afaka qabli shin ya riga ni farkawa ko kuma ni ne na riga shi farkawa to kaga wannan ya nuna cewa al'arshin ubangiji tana da ba a cewaye take kamar bal ba ina fata an gane da haka annal arsha lahu qawaimun lalle al arshin ubangiji tana da qawaim da haka wannan hadithin dai cike yake da maganganu waɗanda suke sun saba da nusus ingantattu musamman ainihin wato mas'alar da ya kawo ta cewa ruwa akwai wani ruwa a can sama wanda wannan ruwan da shi aka halakar da mutanen annabi Nuhu da sauran maganganun duk da muka karanta hadithi na uku a cikin wannan babi Asad ibn Musa wato zaka dauko isnadin dai irin isnadin nan da ya gabata ne amma sai dauko maka daga Asad da saboda isnadin tun daga haddathani Ahmad bin Mutarrib an al-Inaqi an Nasr bin Marzuq duk hadithi isnadin iri daya ne to shi sa kawai sai ba sai ya maimaita kamar yanda ya saba wanda suka saba bibiyar wannan littafin da muke karanta sun san yana yin haka in isnadi hadisi na biyu isnadin sa iri daya ne da na sama to yakan yanke daga inda isnadin ya saba kawai sai ya dora ko to sai ya ce asadin an asadin ma ai wato an asadin ka yake ta asad ibn musa wa qala haddathana hammad bin salama an asim an dhirr an abdullah bin mas'ud qala Abdullahi dan Mas'ud yace ma baina sama'i dunya ma baina sama'i dunya tsakanin sama ta kusa wallati yaliha da saman da take sama da ita masiratu 500 amin tafiyar shekara 500 ne wa baina kulli sama'aini tsakanin sammai guda biyu masiratu 500 amin tafiyar shekara 500 ne wa bainas sama'i sabi'a tsakanin sama ta bakwai wa bainal kursi tsakanin sama ta bakwai da kursiyin ubangiji 500 amin tafiyar shekara 500 ne wa bainal kursi tsakanin kursiyin ubangiji wal ma da kuma ma wani ruwa da Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma to wannan ruwan tsakaninsa da kursiyu masiratu 500 amin tafiyar shekara 500 ne in ka fara tafiya tun daga kursiyu kafin ka kai wannan ruwan to tafiyar shekara 500 ne wal arshu ita kuma al arshin ubangijin fauqal ma tana saman ruwan ne wallahu Allah ta'ala fauqal arshi shi kuma yana saman al arshin wa huwa ya'lamu ma antum alayhi amma yana sanar da abin da kuke aikatawa shi ma dai wannan hadisin isnaduhu da'ifun wasu malaman sun ce Ibn Abi Zamanin abinda yasa yake kawo waɗannan hadisan wai ya nuna maka waɗannan matsalolin da ake tattaunawa a kansu har hadisai da basu inganta ba sun tabbatar da su waɗanda suka inganta ko burjik suna nan da yawa to akwai hadisai ma wanda basu tabbata ba ma duk sun tabbatar da wannan matsalar da muke tattaunawa ina ga kuma hadisai sahihai shine fiqhun Ibn Abi Zamanin haka wasu malaman suka ce shi yasa in ya tashi babban malami ne maimakon ya kawo hadisi ingantacce sai ya kawo maka irin waɗannan hadisan wato da wannan manufar isnadin wannan hadisin shi ma da'ifun a cikin sa akwai rauni duk da cewa hadisin yana da shawahid domin shi kansa wannan hadisin yana zama shahid ga hadisin da ya gabace shi wa huwa atharul hasan masiratu ma baina hadhihi al-ard ila hadhihi as-samaa الدنيا 500 عام ومسيرة ما بين هذه السماء إلى السماء الدنيا 500 عام وكذلك السماء السابعة إلى العرش كل واحد من الأثرين دو وأنن ديرك شكين أثر إنن قدابيو دو وأنن دو وأنن مكا قم كرمتاوا يشهد للآخر قوة نينا شيدا أكن أيا في بيان المسافات وجم بيان تزرة تتفيا bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa wa bainas samawat da kuma tsakanin sammai daga wannan sama zuwa wannan sama wa bainas sama'i wal ard 500 amin tafiyar shekara 500 ne hadha al hadith mawqufun ala ibn abbas ala ibn mas'ud wannan hadithin shi ma mawqufi ne ya tsaya ne ga abdullahi dan mas'ud wa in kana fihi da'afun ko da yake akwai rauni a cikin isnadin sa amma rauni ne dan kankani ba shi da tsanani raunin saboda akwai asim ibn abin najut Asim wani alaran ma ne gangaren a Qur'ani amma kuma da'ifi ne a hadisi Asim ibn Abi Najut wa huwa qari'un alaran ma ne sahibul qira'at ba ma qira'a ɗaya ba qira'o'in nan duk yana karatu da qira'o'i daban-daban wajayyidun fil qira'a kuma kwararre ne a abin da ya shafi karatun alqur'ani walakin da'ifun fil hadith sai dai kuma aka zo ilimin hadisi bida'atuhu muzjat haja din sa ba ta da kima fihi da'afun asim ibn abi najud qira'atu hafs an asim maka ji ana cewa qira'atu hadhihi qira'atu hafs an asim dan ka san ya shahara alqur'ani a duniya al-ma'ruf sanannan nan dai wa huwa jayyidun kwararre ne fil qira'at thiqatun fil qira'a in abin da ya shafi alqur'ani ne thiqa ne in dai ya kawo wata magana kuma ta dangaci alqur'ani to ana sallama masa thiqa ne walakinahu da'ifun fil hadith to wannan raunin ya tamil wal hadith lahu shawahid hadithin da yana da shawahid daga cikin shawahid din wannan hadisin akwai athar din da ya gabata dukkanin su kowanne yana ba da sheda akan ɗayan game da bayanin tazarar tafiya da ke tsakanin wayannan manyan halittu na Allah madaukakin sarki da kuma kasantuwar al'arshin ubangiji a saman ruwa take wallahu fawqa al'arshi ubangiji shi kuma yana saman al'arshin wannan dalilai masu tarin yawa da ba za su lissafu ba cikin alqur'ani da sunna sun tabbatar da haka a cikin wannan hadisin dai akwai dalili akan cewa al'arshi ita ce al'arshin ubangiji ita ce kamar rufin sauran halittun Allah ita ta yi wa sauran halittun Allah gaba ɗaya rufi walaysa fi hadha alhadith bayanun lil kursi sai dai kuma in ka duba hadisin tun daga farkon sa har karshe ba ai bayanin al-kursi ba kuma muna magana ne akan tabbatar da kursi amma maganar da ake yi a ci ana yayi ta magana ne akan tazarar tafiya tsakanin sama ƙasa zuwa sama daga sama zuwa sama ta kaza tafiyar shekara 100 kaza ya kawo kursi to ya kawo kursi ba ko to na ganshi kwarai ko ya kawo shi wa bainal kursi wal ma masiratu 500 amin haka ne ko to kaga dai a cikin sa shi ma wannan hadisin akwai tabbatar da al-kursi to wannan shine ainihin wato hadisan da malam ya kawo mana wajen tabbatar da imani da kursiyin ubangiji babul imani bil hujub babun da zai bayani game da imani da al hujubu hijabai wato hijabi shamak wato shamakai shamaki tsakanin Allah da halittunsa shamaki daban-daban shamakai kala-kala daban-daban tsakanin Allah da bayinsa ala muhammad ibn abi zamanin yake cewa wa min qauli ahli sunnah yana daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa na daga cikin irin abinda ahlus sunnati wal jamaa suke fada anna allah azza wa jalla ba'inun min khalqi suna cewa allah mai girma da daukaka yana nesa ne daga halittarsa ba'inun min khalqi allah ta'ala yana nesa ne daga halittarsa shi daban halittarsa daban muhtajibun anhum ya kuma shamakance kansa daga gare su bil hujubi da shamakai daban-daban fa ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun Allah madaukakin sarki ya daukaka daga abinda az-zalimai suke fada a kansa wato yana yin raddi ne ga jahamiya an gane ko jahamiya sune suke cewa Allah a cakude yake cikin halittarsa Allah yana cikin halitta tare suke cakuduwa da halittarsa da shi Allah madaukakin sarki wannan kauli ne na jahamiya to shi yasa sai malam da ya kawo wannan sai ya ce fa ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wannan kalma ce da take fita daga bakunan su wato wannan kalma da take fita daga bakunan su ta girmama ba wani abu suke fadi ba illa ƙarya shine in yaquluna illa kadhiba wannan shine kuma babi na shida a cikin wannan littafi babin imani da al-hujub shi kuma al-hujub kaga jam'i ne na hijab wal muradu biha allati ja'alaha Allah abinda ake nufi da hijabi anan hijabai da kuma shamaki da Allah ta'ala ya sanya wato tsakaninsa da halittarsa shi sa ibnu abi zamanin yayi wannan ainihin wato shimfida to da yake cewa wannan kauli ne na ahlus sunna sai ce khilafun wato khilafa qaulil jahmiya sabanin aqidar jahmiya mabiya jaham wato bin safwan masu cewa annallaha mukhtalidun bil makhluqat Allah a gauraye ki a cakude yake da ababan halitta shi yasa sai malam ibnu abi zabani ya ce fata'ala Allahu an zalika uluwan kabira hayya kawo maka kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba hadha kufrun wa dalalul jahmiya wannan na daga cikin kafirci da kuma bata irin na jahmiya su jahmiya sune masu cewa inna allaha ghayru muhtajibin wai Allah bai sanya wani hijabi ba hijabi tsakaninsa da ababan halitta bal huwa mukhtalidun bil makhluqat sun ce a cakude yake da ababan halitta wannan kufrun wa dalalun wa ahlu sunnati yaqulun su kuma ahlu sunna suna ce Allahu ba'inun min khalqi munfasilun Allah madaukakin sarki yayi nesa daga halittarsa munfasilun ya rabu da halittarsa li'anna al makhluqat nihayatuha wa saqafuha arshur rahman domin ka tattara halittun Allah gabaki ɗayan su ƙarshen inda suka ƙare shine rufin al'arshin ubangiji halittu sun ƙare wallahu ta'ala fawqal arsh shi kuma Allah ta'ala yana saman al'arshi ba'da an tantahi al makhluqat bayan sauran ababan halitta duk sun ƙare fa huwa ba'inun min khalqi wa huwa mutajibun anhum bil hujum Allah yana nesa da ababan halittarsa sannan ya sanya shamakai daban-daban tsakaninsa da su. Ina fata an gane. Wa haddathani Ahmad ibn Mutarrif wa haddathani Ahmad ibn Mutarrif al-Inaqi an Nasr an Asad qala haddathana al-Hasan ibn Bilal عن حماد بن سلمة عن أبي إمران الجوني عن زرارة ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور ولو دنوت إلى أحد منها لاحترقت Ibn Abi Zaman ne yake cewa Ahmad bin Mutarrif al-Inaqi ya bani labari daga Nasr bin Marzuk daga Asad ibn Musa kenan ko yake cewa haddathana al-Hasan bin Bilal shi kuma daga Hammad bin Salama shi kuma daga Abi Imran al-Jawni shi kuma daga Zurara ibn Awfa Zurara bin Awfa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qultu li Jibril na tambayi mala'ika Jibrilu nace da shi hal ra'aita rabbak yanda kake da kusanci da Allah shin kaga ubangijinka kuwa qala ya muhammad sai malaika jibril yace ya muhammad inna baini wa bainahu 70 hijaban ai tsakani na da ubangiji hijabai shamaki daban-daban shamaki har 70 ne min nurin kuma kowane shamaki na haske walau da nautu ila wahidin minha da na kuskura na kusanci daya daga cikin waɗannan hijaban wato shamakan lahtaraktu da na ƙone wannan hadithin mursal ne saboda Zurara ibn Abi ibn Awfa didda cewa wa huwa thiqa abid wato mutumin kirki ne kuma mai ibada amma isnadin hadisin mai rauni yana da rauni ta bangaren irsal an samu irsali saboda shi Zurara ibn Awfa ba sahabi bane an gane ko da haka an samu irsali wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat saboda wannan hadithin mursal ne shi ko mursal kamar yanda muka sha karantawa mursal hadisi ne dhaifi saboda an sar yadda sahabi a cikin sa an gane ko da haka hadithin zai zama mai rauni ta fuskar irsal din da aka samu wa hadha al-athar qad yakunu riwayatuhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mursala da haka wannan athar din sai zama ruwayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ce mursala domin wa huwa marwiyun inda ibn abi hatim ruwaya ce da an ruwaito ibn abi hatim ya ruwaito ta wad-darimi da sa'id ibn darimi a cikin ar-radd ala al-jahmiya wa kadha fi ar-radd ala bishr al-murithi haka ma wajen yin raddi ga bishr al-murithi dukkaninsu kuma ta hanyar bishr bin hammad ibn salama daga ibn imran shi ma dai fa huwa mursal wato shi ma dai wannan hanyar akwai irsali a cikin ta inda yake cewa qultu li jibril har zuwa karshen ainihin wato hadithin hadal athar da'ifun da haka wannan athar din da yana da rauni la yu'tamadu alaihi kuma ba za a dogara da shi ba lakin al-hujuba thabitatun duk da cewa shamaki tsakanin Allah da bayinsa wannan magana tabbatacciya ce cewa akwai shamaki tsakanin Allah da bayinsa amma dai wannan athar din bai inganta ba saboda Allah madaukakin sarki yake yana cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ala man yasha ko kaga kenan Allah madaukakin sarki yana magana ne da wani cikin bayinsa ta hanyoyi guda uku ko ta hanyar wahayi ko ta hanyar me min wara'i hijab ta bayan shamaki aw yursila rasulan ko ya aiko wani mala'ika fayuhi bi idnihi man yasha yayi wahayin abin da ya ga dama ga wanda wato yayi wahayi da izininsa ga wanda ya ga dama to wannan aya ta nuna cewa wannan athar din bai tabbata ba Imam Ad-Darimi rahimahullah a cikin Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya bayan ya ambaci dalilai akan al-hujub sai ya ce man yaqdiru hadhal qadar al-hujub allati ihtajaba al-jabbaru biha waye zai iya kamanta ya kwatanta maka irin waɗannan hijaban irin waɗannan shamaki da ubangiji yayi shamakantu da su wa man ya'lamu kayfa hiya ghayra alladhi ahata bi kulli shay'in ilma wa zai iya gaya ma yaya shamakin yake in banda wanda ya kewaye komai da sani shine Allah wa ahsa kulli shay'in adadan ya kuma kididdige kowane abu fa fi hadha aidan dalilun ala annahu ba'inun min khalqi amma duk da haka a cikin wannan hadisin akwai dalilin da ke nuna cewa Allah ta'ala ba'in yana nesa da ababan halittarsa kuma ya sha makance daga gare su hatta mala'ika jibrilu didda kusancin sa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba shi da ikon matsawa kusa da waɗannan hijaban walaysa kama yaqulu ha'ula'iz za'iga innahu ba kamar yanda wa'ancan jahamiya karkatattu suke faɗa ba cewa innahu ma'ahum wai Allah yana tare da su fi kulli makani Allah yana tare da su a ko ina az-za'iga al-jahamiya alladhina yaquluna yakunu ma'al makhluqat fi kulli makanin wai yana tare da ababan halitta a kowane guri wannan kuma kaga ya saba da aqida ta kware aqida mai kyau wadda take da goyen bayan ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokaci yayi to ina ganin sai mu tashi a hadisi na biyu kenan asadun qal abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik